الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata. A yau muna 14 ga watan al-Muharram, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1445, wanda ya dace ma daya ga watan takwas shekara ta 2023. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Sharhu Sunna na Ash-Shaykhul Imam Abu Ibrahim Ismail Ibn Yahya Ibn Ismail Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Misali, mutumin da ya zo masallaci a ranar Juma'a ya samu limami a raka'a ta ƙarshe ya dago daga ruku'u ko yana zaman tahiya, idan limami ya salamce mai zai yi tashi zai yi sai ya zo da raka'a biyu ya salamce, gane ko, a matsayin nafila, domin wannan ba ta tsaya masa matsayin sallah ta Juma'a, domin ita sallah ta farilla ko mu ce sallah ta jama'a ana ruskarta a sababin samun raka'a cikakka, kamar yadda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisi ne na cikin sahihai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya riski raka'a ɗaya kafin rana ta hudu to tabbas ya riski sallar asuba, ma'ana ya same ta a lokaci. Haka duk wanda ya riski raka'a ɗaya kafin rana ta fadi to tabbas ya riski sallar ta la'asar. Wannan hadisi yana tabbatar da cewa hatta da sallah ta jama'a ana riskarta a sababin samun raka'a cikakka. To dan haka ita kuma sallar Juma'a ba ta inganta ga ɗaiɗaiku, ma'ana mutum ya tashi ya sallar Juma'a shi kadai. Karancin abin da yake gasgata ga sallar Juma'a shine mutum uku. Dan ko mutum biyu suka sallaci sallar Juma'a, ɗaya limami ɗaya imamu, Juma'a ba ta yi ba. Domin malamai sun tabbatar da cewa ita kanta sallar Juma'a ba a ambace ta ba da Juma'a illa ijtima'in nasi fiha, sai domin haduwar mutane. Shi kuma karanci jami'i a larabci daga mutum uku yake farawa. To tare da cewa wasu daga cikin malamai sun ma tafi akan cewa Juma'a ba ta inganta sai da mutum 40, su malikiya su ne suka ce mutum 12, in ya yi kasa da mutum 12 Juma'a ba ta yi ba. Amma faɗa mafi rinjaye, mutum uku idan ya zamanto dukkan wani sharɗa na sallar Juma'a sun cika, mutum uku idan suka yi Juma'a ta yi. To don haka dai a takaice kenan nafila zai yi, in kwa lokacin da ya zo ya ga tabbata limami raka'a ta karshe ce ya dago daga ruku'u ya yi niyyar az-zuhr, to limami yana salam cewa tashi zai ya kawo raka'ar sa hudu. An gane ko? Domin kar mu manta bayani ya gabata na halaccin mai farilla ya bi mai nafila, ko mai nafila ya bi mai farilla, ko mai farilla ya bi mai wata farilla ta daban. Don haka a nan in ka iske ana zaman tahiya, ko limami ya dago daga ruku'u, to idan kai niyyar az-zuhr ana salam cewa sai ka tashi ka zo da ita. Darasi da ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala, mun gama bayani a kan gabar da malayin ke faɗa, yana cewa hadhihi maqalatun wa af'alun ijtama'a alaiha al-mahuna al-awwaluna min a'immatil huda. Wanda ita wannan jumla malam yana bayani ne game da abinda wato ita wannan aqida, ko mu ce wannan littafi da ya tankade ya rauraye ya tabbatar mana da abinda yake aqidar ahlus sunna wal jamaa, shine yace hadhihi maqalatu, wato waɗannan wasu maganganu ne, wa af'alun da wasu ayyuka, ijtama'a alaiha al-mabuna al-awwaluna, wanda wato shudaddu waɗanda suke na farko daga cikin shugabannin shari'a suka haɗu a kanta, su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ku? Domin ita wannan aqida abu ne wanda ya kunshi maganganu da ayyuka waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya turo manzanninsa da su domin gina al'umma a kanta. To ya ce dukkan waɗanda suke shugabannin shari'a na farko su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, malam ya ce sun haɗu a kanta. Me yasa? Saboda kasancewar su sahabbai su ne fiyayyu a cikin wannan al'umma, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa a cikin hadisin Imran ibn Husayn al-Khuzai, Allah ya ƙara masa yadda, hadisin na cikin Sahihu Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko mu ce yana cikin Sahihai, hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa, khairun nasi qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, zan Allah yace fiyayyu a cikin mutane sune jama'ar da suka hada zamani da ni. Me yake nihi da qarni? Ma'ana ashabi, waɗanda suka zauna tare da ni, suka yi imani da ni. Zan Allah yace waɗannan sune fiyayyu. To dan haka aqida ingantacciya ita ce aqidar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbata a kanta. Duk wata aqida wadda take koma bayan abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbata akan ta ba ta karba wato sunan aqida ingantacciya sai dai ka kiraye ta da aqida wato albaqila ko ka kiraye ta alfasida me yasa saboda su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a ne waɗanda suke fiyayyu wanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi yabo da jinjinawa a kansu kamar yadda aya ta musamman ubangiji ta'ala ke bada shaida a kansu cewa duk wanda yayi koyi da su to tabbas shine shiryayye ya faɗa game da ahlul kitabi fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw in har mazawwalit tafi ma'ana yahudi da ƴan mushan ubangiji ta'ala yace in har sun yi imani da kwatancin abinda kuka yi imani da shi to tabbas wato sun shiryu to dan haka kenan a takaice anan in kana so ka san wace aqida ce aqida ingantacciya ita ce aqida ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malam yace wannan wasu maganganu ne da ayyuka waɗanda wato shudaddu waɗanda suke na farko daga cikin shugabannin shari'a suka haɗu akan ta ma'ana mazinjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace wa bi tawfiqillahi in tasama bi hatta biuna qudwatan warida wato da katar da dace na Allah subhanahu wa ta'ala yake yi mabayinsa malam yace ita sama bi hatta biuna tabi'ai wato suka yi ruku da wannan aqida qudwatan dan koyi da mazanjiya sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waridan kuma dan gamsuwa da abinda suka karantar da su karamu manta bayani ya gabata idan aka ce sahabi shine wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dide da kibtawar ido kuma yana mai imani da Allah da manzonsa kuma ya mutu akan haka mallakiyan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama mu'minan bihi wa mata ala zalik shi ko in aka ce tabi'i shine mallakiya sahabiyyan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu'minan billahi wa rasulihi wa mata ala zalik duk wanda ya hadu da dide da sahabi daya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana mai imani da Allah da manzonsa ya mutu akan haka shine ake kira tabi'i kenan tabi'ai sune suka zauna da sahabbai su ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada shaida akan su a hadisin da ya gabata hadisin Imran ibn Husayn da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairun nasi qarni yace thummal ladina yulunahu sannan waɗanda suke biyar su kenan sune tabi'ai shine malam yace wa bi tawfiqillahi daga dakatar da Allah yake yi mabayinsa e ita sama bi hatta biuna tabi'ai suka yi ruku da wannan aqida qudwatan dan koyi da mazanjiya waridan kuma dan gamsuwa da abinda suka zo musu da shi wajana buttakallufa fi makufu wato suka nisanci kallafa ma kai zawwa da wani abu na faɗa ko aiki fi makufu a cikin abinda tuntuna an isar musu menene aka isar musu abinda zai kusantar da su zuwa ga ubangiji kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisi na cikin sahihu muslim manzon Allah ya ce babu wani abu ko mun kankantar sa wanda zai kusantar da ku da ubangijinku manzon Allah yace face tuntuni na bayyana muku babu wani abu wanda zai nisanta ku daga ubangijinku ya zame muku matsala a rayuwarku ta duniya ko a makomanku lahira manzon Allah yace face na tsawatar da ku to kaga anan duk mai hankali mai nura wanda yi imani da Allah da ranar kiyama zai wadatu da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi. domin duk wani alkhairi a nan duniya da bawa yake haduwa da shi ko a makomar salahira to tuntuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana duk wani abu wanda zai zame mana matsala a rayuwar mu ta duniya ko a makomar mu lahira tuntuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana hannunka mai sanda ya tsawatar da mu kenan don haka alqur'ani da sunna sun wadace mu game da duk wani abu da zai kusantar da mu da ubangiji ko wani abu da zai nisanta mu alqur'ani da sunna sun wadace mu sune za su nuna mana wannan tafarki mai keke sune za su bambanta mana hanyar Allah da hanya ta shaytani shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake faɗa taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati zalla sallallahu alaihi wasallama yace na bara muku wasu al'amura guda biyu matukar kun yi ruko da su manzon Allah yace har abada ba za ku bace ba sai yace littafin Allah da sunnata to shine anan malam yake faɗa game da su waɗannan mazanjiya an gane ko sahabbai da tabi'ai yace wajana butta kalluba sun nisanta ma kansu a takallufa kallafa ma kai wani abu ka dora ma kanka wahala sai ka zo da wani abu fi ma kufu game da abin da aka yi sar musu shi yasa Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake fada yake cewa ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu kubi iya abinda aka ce ku yi wala tabtadi'u yace kar ku kago wani abu wanda yake na daban yace faqad kufitu tuntuna an isar muku duk abinda zai kusantar da ku da ubangijin ku wannan an isar muku kar ma ku yi wata wahala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tuntuni ya zo mana da abinda zai kusantar da mu da ubangijin mu alqur'ani da sunna kenan don haka nan malam yana mana hannunka mai sanda cewa mutum ya kiyaye kaga wani abu a cikin addini wanda mas'ala ce ta musamman ta riga ta gabata shine malam sai yake faɗa yake cewa fasuddidu bi aunillahi wa wufiku su mazanciya wato an musu daci an musu gamdakatar wato da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala lafazin fasuddidu wato minas sadad ne idan aka ce as-sadad wato shine isabatul haqqi dace ma gaskiya shi yasa wanda ya dace ma gaskiya ake kiran shi sadi kamar yadda can ubangiji ta'ala ke faɗa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wannan ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida an gane ko shine yace fasuddidu ma'ana an musu dace game da karfar gaskiya wa wufiku an musu gamdakatar game da bin wannan hanya mai kyakkiya bi aunillahi yace da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan shine ake buƙatar mumini a kullun ya zamanto wato ya tsakaita yayi kokarin yaya za a yi ya dace ma gaskiya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa saddidu wa qaribu wa abshiru manzo Allah yace saddidu ku yi kokarin dace ma gaskiya wa qaribu manzo Allah yace ku kusanci abinda aka dora muku ma'ana ku kwatanta wa abshiru manzo Allah yace kuma ku rike albishir to shine anan malam yake faɗa cewa da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ne wato aka yi musu dace game da dace ma gaskiya aka yi musu gamdakatar malam yace lam yargabu anil ittiba'i fayukassiru yace basu yi kyama lam yargabu basu yi kyama anil ittiba'i gabarin wato bin wannan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fayukasiru balantana su takaita su kasa kai inda ake bukatar su kai. An gane ko? Kenan anan ba su da tafrid. Idan aka ce tafrid shine sakaki ga inda ake so ka kai ka kasa kaiwa. Shine yace lam yargabu ba su yi kyama ba. Shi lafazin ragi ba in yayi ta'addi da an ma'anar shi shine kyama. Kamar yadda can Ubangiji Ta'ala ke faɗa qala aragibuna anta an alihati ya Ibrahim, haka kuma a fadarsa da yace famar ragiba an sunnati falaysa minni, kuma ya faɗa wa man yargabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsa, amma in yayi ta'addi da ila ma'anar sa shine kwadai, kamar yadda ya faɗa inna ila rabbina ragibu. To shine anan yace lam yargabu ba su yi kyama an littibai gaban bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fayukasiru balantana su takaita su kasa kai inda ake bukatar su kai. Walam yujawizuhu, kuma ba su ketare tafarkin manzon Allah sallallahu, ba su ketare abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo musu da shi tazayyudan dan kari, faya ata duba lantana su ketare iyaka. Kenan kuma babu ifrat. Idan aka ce ifrat shine wuce makadi da rawa, wuce gona da iri, ga iya inda aka ce ka tsaya sai ka ketare. To su ahlus sunna wal jamaa, jamaa ce wadda take wasadiyya, bata kasa kai inda ake bukatar ta kai, kuma bata wuce gona da iri, kamar yadda Allah ya faɗa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida, dan haka kowane bangare idan ka koma zaka samu ahlus sunna wal jamaa, abin da yake aqidar su tsaka tsakiya ne, inda ake bukatar su kai ba su kasa kaiwa ba, kuma ba su wuce in iya inda aka tsida su. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yake faɗa, yake cewa inna ad-dina yusra, ku san da cewa shi wannan addini sassauka ne, babu tsanani, babu wahala tattare da shi. Manzon Allah yace walan yushadda ad-dina ahadun illa galaba, babu wanda zai yi kokarin ma'ana daukaka addini, ma'ana ya dora ma kansa abin da ya wuce iyawarsa. Manzo Allah yace face addini sai ya rinjaye shi, ma'ana sai ka dafushe ka gaji ka fasa. Inde mutum zai dora ma kansa wani abu na ibada wanda ya wuce karfinsa, to sai dai ya gaji addinin kuma yana nan. Shi yasa manzo Allah yace fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Ya ishe mu misali, akwai wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su uku suka zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda yake cikin hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, yake cewa ja'a thalathatu rahatin ila buyuti azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wata rana wasu mutane uku sun zo gidan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Me yazo da su? Sun zo ne yas'aluna an ibadatihi, domin su yi tambaya game da ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a gida, domin duk abin da yake yi a gida wannan ya kuya gare su, ba wanda zai san me manzon Allah yake yi na ibada a gida illa matan shi. To a lokacin da suka zo suka yi wannan tambaya, aka ba su labari, sai suke faɗa, suke cewa wa aina nahanu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akkar. Kamar yadda ana suke faɗa, sai yake cewa falamma ukhbiru ka annahum taqalluha, lokacin da aka ba su labari aka ce ga iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi na ibada a gida, sai suka ga kankantar abun.
ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidu majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidu majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.